Tchaikovsky plays, it makes me come on slowly. Raven hair, it makes me mad, and the insane style, it makes me glad. California dreaming, the Mississippi style, it makes me come on slowly. Trying to be real cool and soft, so I won't take a chance. Turning you off, watching how you come from breaking and the chips on you down, it makes me come on slowly. It isn't that I wouldn't want to make it all come true. Yeah, maybe if I had a chance to be in love with you. Watching how you come from breaking and the chips on you down, it makes me come on slowly. Da 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 da